because of the style, the way the villa functioned, the president was shielded away from so many things. I know how many times I had written. We did a show on you on Voice of America.
Dan yanda fatar shugaban kasa take aiki, an kange shugaban daga abubuwa da dama. Na san sau nawa na rubuta irin waɗannan bayanai, har ma da zantawa da muka yi da muryar Amurka. Amma ƴan hana ruwa gudu sun hana cimma gaci. In ji Ubo kan binciken harajin da ya kai ga gano biliyoyin dala da ya ce wasu kamfanonin sadarwa da na fetur suka ki zubawa aljihun gwamnatin.
I was fought. Detained for this.
Obo, wanda kwamitocin kuɗi na majalisar dokoki suka sha gayyatarsa don ba da bahasi, ya ce a hanyar kormato har garkame shi aka yi a gidan yari na tsawon kwana 101. Injiniya magaji Muhammad Yaya da kan yi tafinta ga Obo ya yi ƙarin bayani.
Whistleblower policy ba Najeriya kaɗai ba, America samun nasarorin da suka yi akan wannan saboda suna biyan haƙƙin mutane waɗanda suka musu kormaton bayani. Ba ya tsaya kan maganan crude oil kaɗai ba, har ma batun maganan masu garkuwa da mutane masu cin zarafin jama'a. In mutum zai je aikata abu na rashin gaskiya, a fallasa shi. Wanda ya fallasa a ɗan bashi kariya, kada a ji masa, kuma a ɗan bashi wani tukunci, to Allah haƙiƙa kowane ɗan Najeriya zai ƙoƙari ya kwatanta gaskiya. Ko ba don tsoron Allah ba, yana tsoron kada ma a hukunta shi.
Wasu da yawa daga cikin waɗanda suka yi irin wannan abun ba su kwashe niƙar da waƙa ba.
Ba sai ka je nisa ba, wannan Dr. George Ubo da kake gani ya tafi prison na Suleja, ya tafi prison na Kuje, ya yi kwana ɗaya har kwana 101 a nan saboda yana ƙoƙari Najeriya ta tsaya kan ƙafafuwanta, amma ga abin da suka sakanya masa da shi.
In za a tuna lokacin da gwamnatin Buhari ta ƙirƙiro shirin kwarmato a wadinta na farko, mutane da yawa sun sadaukar da kansu ga aikin, amma bayanai na nuna yawanci sun ƙare ne tun suna kuka da hawaye har suka zurawa sarautar Allah ido. A lokacin mai taimaka shugaba Buhari kan labaru Garba Shehu ya ce kusan dandalin tara bayanan kwarmato baya samun sakat.
Wanda ike idan har labarin da ka kawo ya tabbata gaskiya ne, gwamnati kuma ta kwato kuɗi daga hanyar da aka karkatar da su, za a ba da tukuici na kashi 1 zuwa kashi 5 irin tururuwar da jama'a suka ringa yi na kai ƙara ko kuma tsegumin cewa wane ya taɓa kayan jama'a, wane ya sata. Wato ita kanta shirin da aka yi sansanin yanar gizon, wato da addressin da aka bada yanzu ta kife saboda irin tururuwa da aka yi mata, amma an farfado da ita, ana kokarin ma a ƙara mata ƙarfi domin yanzu an fahimci cewa ƴan Najeriya da gaske su. Kuma gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari murna take, tana alfahari da wannan irin kyakkyawar karɓa da aka yi wa wannan sabuwar manufa.
Har dai Allah ya sa aka rantsar da Tinubu a ranar Litinin mai zuwa, za a ga kamun ludayinsa kan kwarmato ko ma yaƙi da ɓarayin biro. Nasura da Malika, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.